dan uwana er uwata abba ina dan yara corona bai fi karfin mu ba mu yake shi mu yi nasara mutuna mu bido koki abinda ya kamata wanke hannu mu kaunace juna yi nasara corona shi ne cutan da ke damun dan adam ba shi da kafa yana tafiya daga wannan zuwa wancan za mu sha kan shi mu hana shi idan mun tsaftace muhalli banda harkan cinkoso yi nasara bashan hannu da makwabta mu gaisa da juna daga nesa amfani da sabulu ruwa mu yaki mu nuna mashi mu wane ne mutanen daraja karfin hali al'umma mai albaraka kyakkyawan halitta muna da karfi ba abin da zai ja da mu ayi hatara a bi doka mu horantar da kanmu wanke hannu mu kaunace juna yi nasara idan jikinka ba lafiya jikina damunka ka tabbata ka sani jiki da matsala kuma jiki bai yarda maka samsam ka sake kada tsoro ya kashe ka yi nasara ka zauna a gida na roƙe ka saboda ƙaunar al'umma oh oh banda sha talle talle an ce wancan ya ce rohotonin ƙarya ba zai taimaka ba daraja karfin hali al'umma mai albaraka kyakkyawan halitta muna da karfi ba abin da zai ja da mu ayi hatara a bi doka mu horantar da kanmu wanke hannu mu kaunace juna yi nasara dan uwana er uwata abba ina dan yara corona bai fi karfin mu ba mu yake shi mu yi nasara mutuna mu bido koki abinda ya kamata wanke hannu mu kaunace juna yi nasara.